A taron bitar da suka kira a gaban manema labarai a washegarin dawowarsu daga birnin Banjul, shugabannin tawagar nishar a wannan taro sun ce sun zo da babban albashir mai nasaba da ‘yancin ɗan Adam. Kasancewar a yau ‘yancin ɗan Adam na daga cikin sharuɗan da ya zama dole ƙasashe su cika kafin samun karɓuwa a wajen sauran takwarorinsu na duniya. Mai shari'a Mamman Sani Usaini Shibashe na daga cikin jagororin wannan tawaga.
Commission African wadda take dauke da mutum 11 wanda kuma shugabannin kasashe ne suka zabe suka dora su wannan gurin. Su suka yaba suka ce Niger tana cikin Afrika kasashe na fari wanda suke kare haƙƙin Adam. Akwai wata yarjejeniya ta tsakanin kasashen Afrika. Da yawa sun sa hannu, amma bayan sun sa hannun ba su yi komai ba. Niger ta sa hannu bisa wannan convention kuma ta zo ta dauki doka wadda ta shahi kare haƙƙin ‘yan gudun hijira na cikin ƙasa, shi ne ake cema displaced internment. Ƙasashe da yawa suna zuwa nan Niger don su kwaikwaye mu.
Sakin ragamar ‘yancin faɗin albarkacin baki a ‘yan shekarun nan biyu a nan Niger wani mataki ne da ya matuƙar tasiri wajen canza ƙimar ƙasar a idon duniya.
A wannan babban taron da aka yi, an ce Niger ita kaɗai ce ƙasa a cikin Afrika wanda ta soke kaso ga ɗan jarida da duka ɗan Adam wanda ya yi wani ƙasahi ko wani zagi bisa ga kafofin sada zumunta ko kafofin labarai. Shugaban ƙasa shi da kanshi ne ɗau alƙawali ya ce wannan tsohuwar doka ta 2019 wadda bisanta ne aka yi ta kama mutane da journalist da wanda ba journalist ba a yi mata kuskure ma a sake ta bai so ga wani ɗan jarida gidan kaso.
A cewar shugaban gamayyar ƙungiyoyin kare haƙƙin ɗan Adam na CORD Gani Abdullahi wanda shi ma ya halarci taron na Gambia, ƙungiyoyi masu zaman kansu sun taka rawa sosai wajen samar da wannan sauyi da ake shelar samu a Niger.
Lokacin da Niger ya kai report cin su na 15 mu a wajen mu foren fula mun yi report cin mu da aka ce ma alternative kaman inda gwamnati bai gai gaskiya ba ko ya gaya amma bai ce gaskiya ba mu ma muna kai a can muka ce a Niger babu doka mai kare mutane wanda su ce kare haƙƙin da Adam ce na a tambayi Niger ya yi shi wannan cin gaba ne tun da Niger ya yi shi. Kuma da Niger ya sa hannun shi a bisa kan takarda wanda yake sa kowanne ɗan ƙasar Niger yana yi kai karan Niger a can wannan ci gaba ne.
Sai dai duk da yabon da suke sha, hukumomin Niger sun ce ba za su taɓa amincewa da ‘yancin ‘yan maɗigo da ‘yan luwaɗi ba, balantana maganar auren jinsi.
Mace mai neman mace ko namiji mai neman namiji. Akwai wasu ƙasashen nasaru da suka bada kamar shawarar wai Niger mu yarda da ‘yancinsu. To wannan mun yi watsi da su tun can muka ce ba mu yarda ba. Duk abin da zai shahi zai taɓa addininmu na musulmi ba mu yarda da shi. Mun yi watsi da wannan abubuwa nasu.
Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.